fata da ake yi a wasannin yankin Turai mai taken UEFA National League na shekara 2018 wanda aka fara ta wannan shekara a je kasar Ukraine sun doke kungiyar kwallon kafa ta Slovakia da kwallo daya mai ban haushi. Denmark ta samu nasara kan Wales da kwallo biyu da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Georgia kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Latvia da kwallo daya mai ban haushi. Bulgaria ta samu nasara akan Norway da kwallo daya da babu, sai kungiyar kwallon kafa ta Macedonia inda ta samu nasara akan Armenia da kwallo biyu da nema. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Faransa ta doke Netherlands ne da kwallo biyu da daya, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Cyprus ta samu nasara akan Slovenia da kwallo biyu da daya. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Portugal za su fafata a cigaba da wasannin inda za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta kasar Italy. Andorra za su fafata da Kazakhstan, sai Kosovo suna tare da Faroe Island. Kungiyar kwallon kafa ta Serbia kuwa da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci a gogon Nigeria za su fafata da Romania. Kasar Scotland kuwa za su baje gumi da kasar Albania, yayin da Malta za su baje gumi da kasar Azerbaijan. Sweden za su baje gumi da kasar Turkiya, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Montenegro za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Latvia. Za a buga wasannin ne diga da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci a gogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. A wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta Lebanon sun tashi can jiras babu ci da Oman, sai Germany ta samu nasara kan Peru da kwallo biyu da daya. Kungiyar kwallon kafa ta Russia a yau za su barje gumi da Czech Republic, sai kungiyar kwallon kafa ta Bahrain su fafata da kasar China. Saudi Arabia kuwa suna tare da kasar Bolivia ne. Idan muka dawo nan bangaren Afirka kuwa a gasar neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar Afirka na shekara 2019 wanda za a yi a kasar Kamaru, a jiya Madagascar ta samu nasara ko kuma su tashi can jiras 2-2 da kasar Senegal. Kasar South Sudan kuwa yankin kudu a Sudan ta kudu sun samu sun sha kashi a hannun Mali da kwallo 3-0. Sai kungiyar kwallon kafa ta Scotland inda ta sha kashi a hannun Swaziland inda ta sha kashi a hannun Tunisia da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Lesotho kuwa sun tashi can jiras 1-1 tsakaninta da Cape Verde. Kungiyar kwallon kafa ta Ethiopia kuwa ta samu nasara akan Sierra Leone da kwallo daya mai ban haushi. Har ila yau Rwanda ta sha kashi a hannun Ivory Coast da kwallo 2-1. Kasar Congo kuwa ta sha ta doke Botswana da kwallo daya mai ban haushi. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Liberia kuwa sun tashi can jiras 1-1 tsakaninta da RD Congo. Idan muka dawo duniyar labarin wasannin kuwa, dan wasan Manchester United mai shekaru 23 da haihuwa Lucas Shaw ya ce ya sa ido ne ganin yadda kungiyar za ta sabunta kontrakinsa, kasatun kontrakinsa zai kare a karkashin kakan wasan bana. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Sarri yana son shiga zaurcin dan wasan kasar Italy Alessio da kuma Caldara dan shekaru 24 da haihuwa a watan Janairu. Tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Zinedine Zidane ya ce kwanan nan ba da jimawa ba zai dawo ci gaba da aikinsa na mai horar da kungiyar na kwallon kafa, inda ake tunanin dan wasan ko kuma horar ɗan wasan zai kama aiki da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din har ta sallami kocin ta Jose Mourinho. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.